الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan daya shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka samu gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Malam, wani na taɓa shigar malami ya ce zuwa gayyata ta nuna biyu.
Kamar me?
Kamar mutum a ce masa ana harmun biyu. Kai wajen bikin ya ce bid'a ne.
To, ai ba biku ba ibada ba aka dauke shi al'ada ce. Asali ga al'ada ko fili halacci. An gane ko? Bid'a a bangaren ibada ake samun ta, ba a bangaren al'ada. Al'ada sai in an maida ta ibada take zama bid'a. Dan haka wannan kauli dole ne a yi tafsiri. Ba ibada ba aka dauke yin baiko, cewa duk auren da za a yi dole sai an yi baiko. Baiko al'ada ce. Al'ada ko in bata ci ba karo da shari'a, sai tana nan a matsayin ta na al'ada. Wanda ya ga dama yi, wanda ya ga dama yi. Na'am. Sai ka je ka an so ka sai kaya, ko ka je ka karɓo dindalin cin sai ya so sannan ka zo ka ci. Bayan halatta ta waya da kai cewa ya baka farashi, ai wannan kasancewar baka riga baka sai kaya, ka je ka karɓo kaya, in kaya sun shigo hannunka sannan ka zo ku yi ciniki. In sayar maka aka yi kamun da ke shi, ka zo da shi sannan ku yi ciniki. In kuma farashi ne za a baka, to ka je ku dandance, in ya so ka karɓo kaya ka zo, in ya so ka zo sannan ku yi ciniki. Na'am.
Malam, mutumin da ya samu liman shi, mutumin da ya sada jami ya samu ruwan guda, kuma ya tashi da ciko da abu da ya mance da wata mantar da kuma ya tafiya su yi wata uku ba mai
wanda ya mance zama na farko a ƙarshen sallah, iya abin da zai yi, zai yi sujada, sujada kauli domin ya yi ragi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi raka'a biyu wani lokaci maimakon ya zauna, sai ya manta bai zauna ba, sai da ya kawo raka'odinsa gaba ɗaya a ƙarshe kuma ya sujada kauli. Wannan shi ne ka'ida.
Na'am.
wai misali mutumin da a raka'a ta farko da ya sujada daya sai ya manta bi ta biyu sai da ya tashi a raka'a ta biyu ya tuna wannan raka'a ta biyu sai ya maida ta ita ce raka'a shi ta farko wannan ta farkon sai ya jefar da ita domin ya bar rukuni daga cikin rukunin sallah ita ce sujada domin rukuni kabli ko ba adu ba ta tsayawa matsayinsa wannan ta biyun da yake ciki sai ya maida ta ita ce ta farkonsa wacce ya jefar da ita duk wanda ya yi sallah bai kabara ta harama ba shi da sallah saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa takbiratul ihram ita ce mabudin sallah sannan kuma makullin sallah shine sallama don haka duk wanda ya bar takbiratul ihram sai bayan sanin cewa sannan ya tuna to ba shi da sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin babul kaba babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen alƙalanci kamar yadda bayani ya gabata lafazin alƙaba a yare na larabci ma'anarsa shi ne ihkamul amri wal faragu minhu wato kyautata al'amari da cika shi a kyautata al'amari a cika shi kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn sammai bakwai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gama halitta su a cikin yini biyu kaga lafazin qada a nan kenan shine al-ihkamu ihkamu shay'i wal faragu kyautata abu wato da gama shi a shar'ance kamar yadda malamai suka faɗa in aka ce al-qada shine suka ce tabyinul hukmi shar'i wal ilzamu bihi wa faslul khusumat wato bayyana ma jama'a hukunci na shari'a ma'ana hukuncin da Allah ya shar'anta ma bayinsa wal ilzamu bihi kuma da lazumta musu yadda da amincewa da wannan hukunci ya kazarta wa faslul khusumat wato da yanke duk wani rikici da wata hayaniya da ta kullu tsakankanin jama'a wannan shine ma'anar hukunci a shari'ance kenan tabyinul hukmi shar'i wal ilzamu bihi wa faslul khusumat bayani ya gabata shi alƙalanci abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da nassi na alqur'ani haka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ijma'i na malamai haka kuma kiyasi ya tabbatar da shi kamar yanda duk bayani ya gabata akan haka bakin gurgudu har ma mun karanta wasu daga cikin hadisan da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban wanda a ƙarshe mun tsaya kan hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da take faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sami'a jalabata khasmin bibabi hujrati wato ya ji hayaniya ta masu rikici a kofar gidansa yana cikin gida sai ya ji a kofar gidansa ana hayaniya ana jayayya wasu sun samu rashin zuciya fa kharaja ilaihim kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito gare su fa qala manzo Allah yace da su ala ku saurara inna ma ana bashar manzo Allah yace ni dai dan adam ne ban san gaibi ba ban san ba me gaskiya tsakankaninku barantana maka rici shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shimfiɗa kafin ya tambaye su an gane ko me ya faru kuma kafin ya zartar da hukunci sai da ya nuna musu matsayinsa yace innama ana bashar yace ku saurara innama ana bashar kadai ni dai dan adam ne kaga al'amari na gaibu kwa dan adam ba shi da sanya hannu a cikinsa al'amari ne wanda yake banta ubangiji subhanahu wataala ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankanin su shi kadai ya san gaibu baya tarayya da kowa a cikin sanin gaibu kamar yanda nassi na alqur'ani ya wuce a dissafa wanda ke tabbatar mana sanin gaibi abu ne wanda yake banda da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yake ce mana wa inda huma fatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin kaga me ya fada wa inda huma fatihul gaibi makullan gaibu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala suke shi kadai ya san da su ba wanda ya sani haka kuma ya fada a cikin wannan sura suratul an'am kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkaru fiyayyan halitta ne anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya cince da su la aqulu lakum indi khaza'inullahi bazan ce da ku wato taskokin jin kai na ubangiji na a waje na suke in ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama wala a alamu da gaiba kuma ni ban san gaiba ba Hausawa suka ce waka a bakin me ita tafi dadi nan ubangiji ta'ala ne ya umarci manzansa ya ce da jama'a shi bai san gaiba ba kulla aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a alamu da gaiba ni ban san gaiba ba haka kuma can ubangiji ta'ala ya ce ko mafaɗa su ji kulla amliku li nafsi darran wala naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ubangiji ta'ala ya ce ga ya musu kulla amliku li nafsi ce ni ba na iya mallaka ma kaina naf'an janyo wani amfani wala barran ko ije ma kaina wata cuta ko yayewa illa ma sha Allah sai dai abin da ubangiji na yasu walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibu lastakthartu min al-khair da na yawaita ma kaina al-khair wa ma massani yasu da duk wata mugunta ba ta share ni ba in ana illa nadhiru kusan da cewa ni dai ban zaman to ba face kawai ne gargadi ne game da gidan wuta ga duk wanda bai gaskata ni ba wa bashiru kuma ni mai bada albashir ne da gidan aljanna li qaumin mu'minin ga waɗanda suke gaskata ni a matsayin manzo su karbi sakon da nazo da shi kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗa ma manzansa ya faɗa ma jama'a ya nuna musu matsayin shi shine nazirul bashiru mai gargadi ne game da gidan wuta mai ba da albishir ne game da gidan aljanna amma sanin gaibu ba shi da sanya hannu a cikinsa abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala don haka ya ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun don haka a cikin suratul naml gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya ce da mu kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu ce da su duk wanda ke cikin sammai bakwai da kassai bakwai na halittu ba wanda ya san gaibu illa Allah banda ubangijin da ya halicci halittu gaba daya kaga anan idan ka fitar da sammai bakwai da kassai bakwai me ya rage ba abin da ya rage to ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ke cikin sammai bakwai da kassai bakwai ba wanda ya san gaibu banda Allah haka kuma cikin suratul jinni ubangiji ta'ala ke fada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ubangiji ta'ala shine masanin ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya nuna ma dide da mutum daya akan ghaibin sa sai ya toge sai ya ce illa man yartaba min rasul sai dai wanda Allah ya yarda da shi ya amince masa daga cikin manzanni to yakan nuna musu wani al'amari na ghaibi da sanar da su kamar yadda can cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala ke faɗa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi Ubangiji ta'ala bai zamanto da zai bar mu'minai akan abin da suke. An gane ko hatta yin zar khabisa min al-qayy. Sai Allah ya bambanta tsakankanin wanda yake na kwarai da wanda yake lalatacce, ma'ana sai an tace, an tankade, an rauraye, an fitar da kwaya daban, sannan kuma dusa a maida ta daban. Ma'ana a tace, a ware waɗanda suke mu'minai na hakika da waɗanda suke da'awar imani a Makka. Hatta ya miza al-khabisa min al-qayy. Sai ce wa ma kana Allahu liyuqli'akum 'ala al-ghayb. Bai dace ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kawai ya nuna muku wani al'amari na gaibi, ka san abin da ya wuce ko kuma ka san abin da zai zo nan gaba, baka isa ba, dole sai ta hanyar wahayi. Wahayi ko abu ne wanda Allah ya taƙaita shi akan manzanni da annabawa. Don haka ya ce walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha. Sannan dai Ubangiji ta'ala na zaɓar wanda ya so ya ga dama daga cikin manzanninsa ya nuna masa al'amari na gaibi. Don haka annabawan Allah sukan san gaibu amma ta hanya ɗaya-ɗaya, shi ne ta hanyar wahayi. Allah ya ba su labarin abin da ya gabata ko kuma abin da zai zo nan gaba, amma haka kai tsaye ka ce ga wani manzo daga cikin manzanni ko kuma ka ce annabawan Allah da manzanni sun san gaibu, wannan magana ba haka ba ce, magana ce dunkulalla kai. Domin in ka ce annabawa sun san gaibu, to ka ɗauki matsayi na Ubangiji subhanahu wata'ala ka ba su. Saboda ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardi, walillahi ghaibu samawati wal ardi, duk wani abin da ya fake a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai lillahi, cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala, shi kadai ya sani. Kamar yadda ya ce kun la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Sai dai ka ce annabawan Allah suna sanin ghaibu ta hanyar wahayi, kamar yadda ya ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, kamar yadda ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Amma haka ka ce annabawan Allah sun san ghaibu, wannan magana ce a jumulce. Idan ka faɗa a haka baka yi bayani ba, to ka ɗau matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ba su. Kuma duk waɗanda ake kai kawo ake ja, suna ja a kan wannan matsala, ba komai suke nufi ba. Abinda suke nufi shi ne domin su tabbatar da cewa waliyansu da shehunansu sun san gaibu, shi ne iya abinda suke nufi. Tunda in aka ce manzon Allah bai san gaibu ba, to ya za a zo a ce ma wani waliyi ya san gaibu kuma yarda ya amince? To dan haka ba sa son a yi bayani. Shehunansu da waliyansu ko ba wahayi ba ake musu. Shi ku hanya ta sanin gaibu hanya ce ɗaya-ɗaya, sai ta hanyar wahayi. Kamar yadda ya ce illa man irtada min rasul, sai dai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni, shi Allah yake sanar da gaibu. Kamar yadda ya ce wa ma kana Allahu liyuqli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Sannan dai Allah na zabar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa. Kaga ba cewa wani ibada ya ce min rusulihi daga cikin manzanninsa, dan ku san da cewa sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma yakan zaɓi wani daga cikin manzanni ko annabawa ya sanar da su al'amarin gaibu. Kenan duk wanda yake kasa da wannan martaba ta annabta da manzanci, to ba maganar ya san gaibu. Sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a dunkule suke cewa ai annabawan Allah sun san gaibu, ba don komai don su tabbatar da su cika ransu ba babbaka. Ma'ana a rabu da guzuma ne a halbukar sana, don su ba kenan shi waliyai matsayin wannan matsayi na cewa sun san gaibu. Don haka anan da kansa manzon Allah ya faɗa yake cewa ala inna ma ana basharu, ku saurara, manzon Allah ya ce ku san da cewa ni dai wato ɗan adam ne, ma'ana ban san gaibu ba. Wa inna ma ya'tinu al-khasmu, manzon Allah ya ce ku san da cewa masu rikici sukan zo masu jayayya. Fala'alla ba'abakum an yakuna ablaga min ba'ab, manzon Allah ya ce mai yiwuwa wato shashanku yakan zamanto ya fi fasaha ta iya zance game da shashi. zaka ga wani yafi wani iya zance, wanda iya zance yakan kai mutum ƙarya ya rikida ta ya maida ta gaskiya ga wanda yake sauraro. Wani kuwa da rashin iya zance yana da gaskiya amma sai a kasa gane cewa mai gaskiya ne. Rashin iya zance yakan kai mutum yana da gaskiya ya kasa bayani bayanin da za a fahimci cewa mai gaskiya ne, amma matsaryaci dan iya zance za a iya fahimtar cewa shi ne mai gaskiya alhali kuma ba shi da gaskiya. Wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakankaninmu a wajen fasahar zance, wani ya fi wani iya zance. Shi ne ya ce fala Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba, maza Allah ya ce mai yiwuwa junanku yakan zamanto ya fi juna iya zance. Maza Allah ya ce fa ahasibu annahu sadiqun, shi mai iya zancen idan ya yi zance ya nema ma kansa hujjoji, maza Allah ya ce sai na zaci cewa shi yake da gaskiya. Fa aqdilahu, na yanke hukunci gare shi na bashi gaskiya alhali kuma shi ne mara gaskiya. Maza Allah ya ce to fa man qadaitu lahu bi haqqi muslim, kusan da cewa duk wanda na hukunta masa da wani haƙƙi na musulmi na ɗauka na bashi alhali baya da gaskiya bai cancanta ba a bashi wannan haƙƙi. Manzo Allah ya ce fa inna ma hiya kiqatun min nar, ya san da cewa yanki ne na wutar jahannama na ɗauka na bashi. Fal yahminha aw yadhha, tashi ta rage ya karba ko ya bari. Lafazin muslim anan an zo da shi ne alal aglab, amma ba dan yake banta da musulmi ba, ko da ba musulmi bane ba, kusuma ta gama ka tsakaninka da shi, ka tabbata baka da gaskiya, ka nuna iya zance, aka dau haƙƙin wani aka baka, to ka tabbata cewa yankin mutane aka baka. Maza Allah ya ce fala yahminha aw yadhha, maza Allah ya ce tashi ta rage ya karba ko ya bari. Nan kashidi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da barazana na cewa fali ya hamilha aw ya zarha, ya karba ko ya bari, kamar yadda Allah ya faɗa i'malu ma shi'tum, ku aikata duk abin da kuka so. Wannan kashidi ne da barazana, in ka aikata abin da kaga dama ba akan tsarin dokoki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, to ka san abin da zai biyo baya, abin da zai biyo baya ku bayyana da kyau azaba ce ta Ubangiji. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, shi ma nan kashidi ne da barazana, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya kafirta. Kaga ba umarni bane ba Allah yake cewa wanda ya ga dama ya kafirta, a kashidi ne da barazana, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta, ko kuma idza lam tastahi fasna ma shi'ta, in baka jin kunya ka aikata duk abin da kaga dama. Kaga ba ana cewa kai abin da kaga dama ka shige a yarda ne, a'a. Misali kamar yaro ne zai yi banna, ka ja kunnansa ka ce masa sake yi in gani, kaga da ka ce masa kumayi in gani, ai ba ka umarce shi bane cewa ya sake banna, ma'ana kashidi ne da barazana da jan hankali. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa man qadaitu lahu bi haqqi muslim, duk wanda wato na yanke masa hukunci na dau haƙƙin musulmi na bashi, manzo Allah yace fa inna ma hiya kiqatu minna, ya san da cewa yankin mutane na bashi. Fali yahmilha aw yadhha, manzo Allah yace ya karba ko ya rike ko ya bari, wato tashi ta rike. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato bai san gaibu ba, duk abin da yake zartarwa na hukunci yana zartar da hukunci ne akan zahirin al'amari, abin da yayi bayyana gare shi shine yake zartar da hukunci akan shi. Domin sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, inda a ce ya san gaibu lokacin da ya fito mutum biyu ne faske suke ci, da zai ce wane ne mai gaskiya wane ne mara gaskiya. Haka a hadisi wanda yake na Li'ani, wanda wani ya tuhumci matarsa ya ce ta yi zina, aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mijin ya tashi yayin rantsuwa hudu ta biyar ya cike da cewa la'antar Allah ta tabbata a kansa in har ƙarya yake mata ita ma ta tashi ta yi rantsuwa hudu ta biyar ta cike da cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana da gaskiya akan abin da yake jifanta da shi manzon Allah sai yake cewa fa halmin ta'ib a cikin ku akwai wanda zai tuba manzon Allah yace wallahi yace Allah ya san ɗaya daga cikin ku da makaryaci ita ta rantsi shi ya rantsi to sai me manzon Allah yace wallahi yace Allah ya san ɗaya daga cikin ku makaryaci to kaga inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu ce annabawan Allah kai tsaye suna sanin gaibu to da lokacin da aka zo shi yace matarsa ta yi zina ita ta ce mata yi wato da manzon Allah ya nuna wane ne mai gaskiya wane ne makaryaci to dan haka kasancewar duk abin da yake na hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin shi ne akan abin iya abin da ya bayyana dan haka anan yake cewa kusan da cewa ni dai dan adam yace masu husuma sukan zo mun su kawo kara domin nayi musu hukunci manzo Allah yace fala Allah ba abakum an yakuna ablaga min ba mi yuwa junanku yakan zamanto yafi juna iya fasaha ta zance ma'ana iya zance wani yana da iya zance yanda zai neman mama kansa hujjoji ya nuna cewa shi mai gaskiya ne zalintar sa kai alhali ku shine azzalimi manzo Allah yace fa ahsibu annahu sadiq sai ne zatan cewa shine mai gaskiya fa aqdi lahu nayi hukunci na bashi gaskiya manzo Allah yace to fa man qadaitu lahu bi haqqi muslim duk wanda wato na yanke masa hukunci game da haƙƙi na musulmi na ɗauka na bashi alhali bai cancanta ba a bashi manzo Allah yace fa inna ma hiya qita'atun min nar ya san da cewa yanki ne na wuta na bashi bali ya hamilha aw ya zarha manzo Allah yace ya karba ko ya bari wato tashi da rage dan haka duk akan abin da yake na hukunci idan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi hukunci ne akan zahirin abin da ya bayyana gare shi din ma na shaida ko kuma rantsuwa da sauransu dan haka annabawan Allah wato a duk abin da suke yanke hukunci kamar yanda malamai sun yi ittifaki akan cewa annabawan Allah wato koda sun yi kuskure ba a tabbatar da su akan kuskurensu to wannan ka'ida ko mu ce wannan mas'ala da su malamai suka tabbatar da cewa annabawan Allah sukan yi kuskure amma in sun yi kuskure ba a tabbatar da su akan kuskurensu to baya cin karo da wannan hadisi domin abinda ake nihi da wannan hadisi duk abinda kenan annabawan Allah suka yi hukunci ko mu ce duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ba tare da wani ijtihadin sa ya yi hukunci ne din ma ga shaidu ko kuma ga rantsuwa an gane ko to dan haka wannan hukunci ne wanda yake ingantacce ko da zahirin sa kenan ya saba ma kenan badinin sa me yasa saboda ya yi hukunci ne akan abu wanda yake tabbatacce amma in akan iya ijtihadi wato suka yi hukunci in an yi kuskure to kai tsaye ubangiji subhanahu wata'ala zai turo sakon da zai bayyana wannan kuskure da aka yi cewa a gyara an gane ko kenan in kamar akan ijtihadi to wannan ubangiji subhanahu wata'ala yakan turo sako in an kuskure amma duk abin da suka yi hukunci na shaida da rantsuwa da sauransu koda ya saba kasancewar shi ya zo ya yi rantsuwa ta ƙarya an ɗauki haƙƙin wani an bashi ko kuma ya kawo shaidu na ƙarya an ɗauki haƙƙin wani an bashi wannan hukunci ne wanda annabawan Allah sun yi shi akan zahirin al'amari a zahirin hukuncin gaskiya ne ingantacce ne to amma abin da yake koyan shi shine ya saba ma shari'a to a irin wannan kenan hukunci ne wanda yake tabbatacce illa kasancewar don haka na alama za Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa duk wanda ya san cewa baya da gaskiya aka ɗauki gaskiya aka bashi aka ɗauki haƙƙin wani aka bashi to ya san da cewa yanki ne na wuta ya karba ko ya bari tashi da rage za mu tashi hadisi na gaba alal musannif rahimahullah ta'ala al hadith as-salis wa as-sab'una ba'da as-salatimiyya an abdirrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma annahu qala كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 373 riwaya ta Abdurrahman ibn Abi Bakra Allah ya ƙara masa yadda wanda Abdurrahman ibn Abi Bakra wato shine farkon jinjirin da aka haifa a musulunci a birnin Basra domin Basra birni ne wanda aka gina shi a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda yana daga cikin ayyukan da Umar ya gabatar lokacin da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa wasu sababbin birane a ƙarƙashin daula ta musulunci shine birnin Basra da birnin Kufa da Madinatul Fustat wadda take birnin Masar to shi lokacin da aka tare a wannan sabon birni Basra farkon jinjirin da aka haifa wato shine Abdurrahman ibn Abi Bakr Allah ya kara masa yadda mahaifinsa shine Abu Bakr Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi Allah ya yarda da shi shine yake cewa kataba abi yace mahaifina Abu Bakr da hannunsa ya rubuta takarda wa katabtu lahu kuma ya sanya ni ma na rubuta masa domin karfafawa ila ibnihi ubaydillah ibn abi bakr zuwa dan sa shine ubaydillah dan abi bakr mahaifin da kansa a farko ya rubuta takardar ya aika ma dan nashi ubaydillah sannan kuma ya sanya dan uwan dan nashi kenan shine Abdurrahman yace kai ma rubuta mun takardar rubuta takardar da sunana ya koma aika masa wa huwa qadin bi sijistan a lokacin nan shi Ubaydullah ibn Abi Bakr alkali ne a birnin Sijistan Sijistan ita ce Kabul a yau kenan capital ta Afghanistan a wancan lokaci sunan garin shine Sijistan garin su al-Imam Abu Dawud domin al-Imam Abu Dawud mutumin Sijistan ne kenan Kabul a yau shine yace wa huwa qadin bi Sijistan a lokacin nan matsayin alkali yake a birnin Sijistan yace Allah ta hukuma bayna sunayni abinda takardar ta kunsa mahaifin yace masa kada ka sake kai hukunci tsakankanin mutum biyu wa anta qadban halin kana cike da fushi duk lokacin da ka tabbata kana cike da fushi to kada ka sake ka yanke hukunci tsakankanin mutum biyu in ma fushi na saboda Allah an keta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma fushi wanda yake a karan kanka ma'ana an ci mutuncinka an taba wani abu na alhurmarka ko ma wani fushi ne in ma fushi saboda Allah ko kuma fushi saboda kanka ko saboda wani to in dai kana cike da fushi yace masa kar ka sake kai hukunci daidai da tsakanin mutum yace kar ka yi hukunci sai yace masa fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu domin ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la yahkumu ahadun bayna ithnain wa huwa ghadban manzo Allah yace kada mutum daya ya hukunci tsakanin mutum biyu halin yana cike da fushi a wata riwaya manzo Allah yace la yaqdiyanna hakamu bayna ithnain kada alkali yayi hukunci tsakanin mutum biyu wa huwa ghadban wato halin yana cike da fushi kaga wannan lafazi na farko na cewa la yahkumu ahadun sawa'an an nada ka matsayin alkali ko ba a nada ka a matsayin alkali, in dai shari'a ce za ka yi tsakankanin mutum biyu to ka zama alkali a lokacin nan. An gane ku, koma wane ne in dai za ka yi hukunci tsakanin daidai da mutum biyu, in dai kana cike da fushi to kar ka yi hukunci, ka bari har ka huce ka sauka. To a wannan riwaya ta biyu sai ce la ya qadi yanna hakamu, kada alkali ya yi hukunci bayna tsunaini tsakankanin mutum biyu, wa huwa ghadban, halin yana mai cike da fushi. Lafazin hakan ma'ana wanda ya kai matuka a wajen hukunci kenan. In ka ce hakim alkali, hakan kenan wanda ya kai gaya a wajen alkalanci. Kamar yadda in ka ce adil, adali kenan, adal wanda ya kai matuka a wajen adalci. To yana daga cikin abinda wato ke tsayawa matsayin cika da fushi, wato shine malamai suka ce haka nan lokacin da alkali yake cikin wani yanayi abinda zai iya gusarra tunaninsa, kamar irin hali wanda yake na jin yunwa. Don haka alkalin yana cikin jin yunwa bai dace bai yi hukunci, domin yunwa tana ɗaya daga cikin abinda ke gusarra tunanin mutum ya kasa gane daidai, kuma yunwa tana daga cikin abinda ke janyo fushi. Sannan haka lokacin da yake cikin tsananin kishirwa shi ma bai dace ba. Haka lokacin da gengedi ya matsa shi shi ma bai dace bai hukunci, lokacin da yake jin bacci. Haka lokacin da wato zuciyarsa ta shagala da wani abu ya kasa samun nutsuwa, misali wani bacin rai ko wani bakin ciki ya dame shi, to a wannan lokaci bai dace bai hukunci. Haka lokacin tsananin sanyi, kamar tsananin sanyi ya dame shi ko tsananin zafi, to a wannan lokaci ma bai dace ba alkali ya yanke hukunci. Duk hukuncin da ya yi a cikin irin wannan yanayi, bayan ya dawo cikin yanayi wanda yake nutsatse, to ya dawo ya bincika wannan hukunci da ya yi. In ya ga ya yi kuskure, to dole ya tada wannan hukunci ya sake. Daga haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mana misali da fushi. Shine yace kada alkali ya yanke hukunci tsakanin mutum biyu, wa huwa ghadban, halin yana cike da fushi. Kenan dan haka malamai suka ce yunwa wadda ta kai matuka ko tsananin kishirwa ko gengedi ko wata damuwa ko tsananin sanyi ko tsananin zafi, an gane ko, kai duk abin da zai gusar da shi daga cikin hayyacinsa, to bai dace bai yanke hukunci a cikin irin wannan yanayi. Ko kuma irin bukata ta dan adam ta matso shi, misali bawali ko bayan gari da sauransu, da abubuwa ne waɗanda suke kusa da tunanin mutum, to a irin wannan lokaci bai dace bai ya zartar da hukunci. In ko ya zartar da hukunci a wannan yanayi, to bayan ya dawo yanayi madaidaici, to ya dawo ya bincika wannan hukunci. In ya ga ya yi daidai fa lillahi alhamdu, in ya ga ya yi kuskure, to dole ya tada wannan hukunci ya sake. Da haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa alkalai kada su zartar da hukunci a lokacin da suke cikin yanayi wanda yake na fushi, wannan kuma babu sabani a wajen magabata. Sannan kuma wannan yana nuna mana koma wani fushi ne, kamar yadda muka yi bayani, shin fushi ne wanda yake saboda Allah ko fushi ne wanda ka yi shi saboda wani. Kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa akan yi aiki da abu wanda yake a rubuce tamkar kaji da bakin ka ne. Kamar yanzu yana daga cikin hanyoyi na ruwayar hadisi, kamar yadda magabata suke shine al-mukataba ko kuma mu ce al-kitaba, ma'ana malami sai rubuta a duk sanda ya rawaito daga wajen malamansa, su kuma daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana wani gari sai ya aika maka, ya aika maka ya ce ga hadisan da na rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka na maka izinin kai ma ka rubuto. To wannan tamkar kaji da bakin ka shine ake kira kenan, wato wannan al-mukataba kenan, ka rubuta ka aika masa. Shine suke cewa al-amalu bil kitaba kal mushafaha min ash-shaykhi was-sama'i minhu, wato yin aiki da rubutu tamkar mutum ya ji da bakinsa ne daga malami, tamkar ya ji da kunnensa, an gane ko, in dai shi ya rubuta ya aika maka, da haka shi anan ya rubuta ya aika ma dan nasa, kuma ya sanya dan shi ya rubuta kuma ya kara aika masa ba dan kuma ba dan ya karfafa masa al'amarin. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine kokarin yada ilimi da yin aiki da shi ko da ba tambayar ka ba kai, in dai kana da wani abu wanda yake na ilimin addini ko da ba a tambaye ka ba to kai kokari ka yada shi a cikin jama'a. Kaga anan ba a tambaye shi ba amma ta kanas ya rubuta wannan hadisi ya aika ma ɗansa yana mai jan hankalinsa, tunda kai alkali ne to naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa kada alkali ya saki ya yanke hukunci tsakanin mutum biyu halin yana mai cike da fushi. الحديث الرابع والسبعون بعد الثلاثمية عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وحديثنا دري أكد سبعين دهدو رواية أبو بكر الله إكرم سيدا كيف تأتي ومرزا الله صلى الله عليه وسلم يجي ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maza Allah yace ku saurara, shin bazan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifi? Wannan ala ana kiranta adatu tambi, ma'ana karkata kunnan ka kaji abinda ake faɗa maka. Akan yi amfani da wannan kalima domin a faɗakar da mutum ya tattara tunaninsa ya saurari menene za a faɗa masa, wanda salo ne wanda yake na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga maimakon ka ce wani ina ce maka kaza ka gaya masa labari kai tsaye haka, to ka ce wani shin yanzu bazan ce maka ba, bazan baka labari game da abu kaza. Kaga a wannan lokaci ko hankalinka ya riga ya tafi kan wani abu, to za ka yi kokarin dawowa da shi ka tattara tunaninka domin ka ji menene za a faɗa maka. Shine yace ala ku saurara, unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, shin yanzu bazan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka? Kullana bala ya rasulullah, manzo Allah sai da ya maimaita wannan kalima so uku, yana faɗa yana maimaitawa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, sai da ya maimaita so uku, shin yanzu ba zan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka? Kaga tun anan kenan me za mu iya ganewa, ashe laifuka sun kasu kashi biyu, akwai alkaba'ir akwai as-sagair, akwai manya akwai kankana. An gane ku? Kamar yanda nassi na alqur'ani da sunna su ne suka kasa mana laifuka kashi biyu, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake faɗa in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hane ku game da aikata su, Ubangiji ta'ala yace nukaffir ankum sayyi'atikum, mun yi alƙawarin tankare muku miyagun ayyukan ku, ma'ana tankanar zunubanku. Bugu da ƙari Ubangiji ta'ala ya ce wani dukkanku mudkhalan karima, in kiyama ta yi mun yi alkawarin shigar da ku mashiga wadda take mai karamci ita ce aljanna. Haka kuma can Ubangiji ta'ala yake faɗa allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa lamma, a cikin suratul shura allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish wa idza ma dhabu hum yaghfiru. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza ijtanibat al-kaba'ir. Manzon Allah yake salloli na lokaci biyar, da sallar juma'a daga wannan zuwa ta gaba da azumi na ramadan daga na bana zuwa na baki manzo Allah yace mukaffiratul lima bainahunna suna kankare duk abin da ke tsakankanin su na zanubai sai yace izajtuni batil kaba'ir in an nisanci manya manya kaga shi manya yake nuna wa kenan laifuka kana biyu ne akwai kankana wato akwai manya dan haka anan yace ku saurara shin yanzu bazan ba ku labari game da wato manya manyan zanubai manya manyan laifuka mafi girman manya manyan laifuka ma'ana daga cikin manyan laifuka shin kuna buƙatar na gaya muku wanda suka fi kowanne girma suka fi kowanne muni to dan haka ta hanyar yanda ake gane manyan laifuka malamai sun danyi sabani illa kasancewar wato ta hanyar da ake ganewa hanya wadda take ita ce tafi kowace kyau kamar yadda malamai suka tabbatar kamar yadda Sheikhul Islam Allah ya ji kansa yake cewa yanda ake gane babban laifi yace dukkan laifin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta yin haddi a kansa a nan duniya duk wanda Allah ya kayyade cewa ga hukumar da za a ma mai laifi kasa kamar yanzu misali zina in mai aure ne Ubangiji ta'ala ya shar'anta a jajjefe shi har ya mutu in bai taɓa yin aure ba a yi masa bulala 100 in kazafi ne mutum ya yi a yi masa bulala 80 misali in dan fashi ne aka cirke shi a tsire shi a zataye shi in barawo ne a yanke masa hannu kaga waɗannan duka laifuka ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana gwalgwadon hukumar da za a ma mai laifin a nan duniya to wannan sai ya sa mu gane cewa wannan laifi ne wanda yake babba kenan ka'ida a nan sai mu san da cewa duk wani laifi wanda Allah ya bayyana ga hukumar da za a ma mai laifin a nan duniya to ya tabbatar da cewa wannan laifi ne babba sannan ko kuma abinda laifin da Allah ya yi kashidi da barazana game da azaba a gobe kiyama duk laifin da Allah ya ce duk mai kaza to ga sakamakon da zai iske a gobe kiyama idan ya mutu bai tuba ba kaga wannan ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma duk laifin da Ubangiji ta'ala zai ce ya la'anci mai kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya la'anci mai yin kaza to wannan ya nuna babban laifi ne ko kuma laifin da Allah zai ce yayi fushi da mai yin kaza ko manzon Allah ya ce ba shi yayi fushi da mai yin kaza to wannan shi ma ya nuna cewa babban laifi ne ko kuma laifin da Allah zai ce ba shi ba mai yin kaza ko manzon Allah ya ce ba shi ba mai yin kaza duk wanda yake kaza manzon Allah ya ce ba na tare da shi ko Allah ya ce ba na tare da duk wanda yake yin kaza to wannan ya nuna babban laifi ne ko kuma laifin da za a kore imani ga mai yin laifin kamar yadda manzo Allah yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai ya ce kina man ya rasulullah qala man la ya'malu jaruhu bawaika manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na bai imani ba kamar yadda ya dace ayi bai imani ba kamar yadda ya dace ayi sai da manzo Allah ya maimaita su uku aka ce wane ne ya manzo Allah sai ya ce duk mutumin da makwabcinsa baya amintuwa game da bala'insa da musibarsa kullum yana tashin hankali da makwabta manzo Allah ya ce to wannan bai imani ba kaga kenan wannan sai mu gane cewa ashe cutar da makwabta babban laifi ne tunda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore imani cikakke ga wanda makwabcinsa bai amintu ba game da sharrinsa da bala'insa kenan da haka malamin Ibn Taymiyyah yake cewa ko kuma abinda wato Allah ya kore imani ko manzansa ya kore imani ga mai aikin ko kuma a ce duk mai kaza baya shiga aljanna in ma ku shiga aljanna a karan farko ko kuma baya shiga aljanna kwata-kwata kamar yadda yake cewa la yadkhulul janna man kana fi kalbihi mithqalu dharratin min kibr aw kama qala Allah ya ce duk wanda ke akwai girman kai da jiji da kai gwangwadan kwayan zarra a cikin kansa manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna a ranar kiyama ko hadisin da yake cewa la yadkhulul jannata qattad ma'ana annamimi ba zai shiga aljanna kaga wannan ya nuna annamimanci laifi ne babban yasa saboda an kore shiga aljanna ga wanda ya mutu yana annamimanci to dan haka su ne wannan kaidodi ta hanyar da ake gane manyan laifuka. Shine yace ala unabi hukum bi akbar al kaba'ir salasa, sai muka kunna sai muka fada muka ce bala ya rasulullah, wannan ya manzon Allah muna bukatar ka fada mana. Kana sai manzon Allah yace al ishraku billahi, wato hada bautar Allah da wani. Lafazin al ishrak wato shine kenan at taswiya, ka dau wani abu wanda yake haƙƙin Allah ka ba bawa daga cikin bayinsa. Kamar yadda yanzu bayani ya gabata, salim gaibu haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, bai ya tarayya da kowa. Idan kai da awar cewa ga wani duk matsayinsa ya san gaibu, an gane ku kai tsaye ba tare da bayani ba cewa sai dai ta hanyar wahayi, to wannan ka dau haƙƙin Allah subhanahu wata'ala, ka ba wannan bawa, ka zama mushriki. Shine yace al ishraku billahi, hada bautar Allah da wani. Me yasa? Saboda babu wani zalunci sama da shirka. Shirka ita ce zalunci da zaluncin da babu wani zalunci sama da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa inna shirka la zulmun azim, lalle hada bautar Allah da wani zalunci ne wanda yake mai girma. Kuma haka Abdullahi dan Mas'ud ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, yace masa ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi yafi kowane zunubi girma? Ya manzon Allah, manzon Allah sai yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma Ubangijinka kishiya, ma'ana ka dau wani haƙƙi nashi ka ba wani bawa, ka san da cewa kuma shi ya halice ka, shi kadai ya cancanta a sarrafa masa wannan ibada. To dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara mana da laifin da yake kowane laifi girma, wato shine shirka. Domin shirka ita shine zunubi daya daya wanda Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu akan sa Allah ba zai gafarta masa ba, kuma yayi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka to an haramta masa aljanna, kamar yadda yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, kamar yadda ya faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Shine yace al-ishraku billahi, wato hada bautar Allah da wani, maza Allah yace wannan shine laifin da yake kowane laifi. Dan haka annabawan Allah farkon abin da suke umarni da shi shine tauhid, farkon abin da suke hana al'umma game da aikatawa wato ita ce shirka. Kamar yadda in ka dauka al-Qur'ani, farkon umarni da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani da farkon hanin da Allah ya yi a cikin Al-Qur'ani wato shine tauhidi da shirka. Farkon umarni da Allah ya yi shine tauhidi, kamar yadda in ka dauko tun daga farkon suratul Baqara ko kuma ka dauki suratul Fatiha, a cikin ta dai a zahiri babu umarni babu hali, labari ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu, kuma yana koya mana yadda zamu yabe shi kuma da addu'a da ta dace. Idan ka dauki suratul Baqara daga farkon ta sai ka zo kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, zaka samu umarni. Farkon abin da Allah ya umarni shine tauhidi, a kada ya tashi a cikin ibada. Kuma a wannan aya da yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sai ce fala ta ji aluli kai andadan wa antum ta'lamun, kar ku san ya ma Ubangijin ku kishiyoyi, ma'ana ku dau haƙƙin shi ku ba wani, wa antum ta'lamun halin kun san da cewa baya da kishiya. Shi da anan yace ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir salasan qulana bala ya rasulullah qala al-ishraku billah, manzo Allah yace hada bautar Allah da wani, wannan shine laifin da yake kowane laifi girma. Sannan sai ce wa hukukul walidai, wato da saba ma mahaifa, ma'ana rashin da'a ga mahaifa, manzo Allah yace kuma wannan laifi shine laifi mataki na biyu a cikin laifin da suka fi kowane laifi girma. Me yasa? Saboda kasancewar bayan Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana bayan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mana, shine ya samar da mu daga babu, ya hure mana ci da sha, ya dora mana dokoki, wanda tsara wannan dokoki zai sa mu ji daɗi, mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa a nan duniya, sannan mu dace da aljanna a gobe kiyama. Babu wani wanda yake da ni'ima akan mu sama da ni'ima ta mahaifa, bayan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yasa saboda mahaifa su ne sababin samuwarmu a ban ƙasa, in ba dan uwa da uba ba da ba a samar da mu ba. Dan haka bayan haƙƙin Allah babu haƙƙin da ya fi girma akan ɗa, akan bawa sama da haƙƙi na mahaifa. Ubangiji ta'ala shi ya halicce mu ya samar da mu daga babu, mahaifa kuma su ne sababin samuwarmu. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba yanda za a yi ɗa ya saka wuta ma mahaifansa, duk hidimar da yake musu, duk ɗawainiyar da yake musu, iya rayuwarsa, manzon Allah ya ce bai isa ba ya saka wuta ma mahaifansa a kan ni'imar da suka masa, sai dai idan ya samu ɗaya daga cikin mahaifan nasa na bauta a hannun wasu, ya nemi kuɗi ya je ya zuba ya sayo mahaifin ko mahaifiyar ya ƴantar da su, a nan ne ya yi ɗan abin azuwa. Dan haka Allah yake haɗa mana haƙƙin shi da haƙƙi na mahaifa a gu ɗaya, ba dan komai ba dan ya nuna mana haƙƙin mahaifa haƙƙi ne mai girma a kanmu. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa idza akhadna mitsaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amrayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al masir. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Mas'ud ya tambaye shi cewa wani aiki ne daga cikin ayyuka gaba ɗaya wanda Allah ya fi so, ya fi kauna? Manzon Allah ya ce as-salatu li waqtiha, yin sallah a lokacinta. Abdullahi dan Mas'ud ya ce kuma maza, sannan sai me ya Rasulullah? Manzo Allah ya ce masa birrul walidai, da'a ga mahaifa, da'a ga mahaifa da kyautata musu, bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin mahaifa. Dan haka anan a duk wani laifi babu wani laifi mafi girma bayan shirka, wato sama da saba ba mahaifa. Idan aka ce huququl walidai shine rashin da'a ga mahaifa akan duk abin da suka ce kai ko ka bari, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Duk abinda mahaifi ko mahaifiya suka ce wala ika za ko ka daina kaza, to sai ka tsaya da ido wanda yake na basira ka kalli wannan umarni nasu ko hali nasu. In ka tabbata a cikin abinda suka ce kai ko ka bari babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, to ya zama wajibi kai musu da'a. Dan haka domin nunin saba ma mahaifa laifi ne wanda Allah baya barin cewa sai an je kiyama, tun daga duniya Allah yake fara nuna ma mai laifi sakamakon abin da aka tanada masa. Kamar yadda hadisi ne na cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa babu wani laifi mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma a nan duniya tare da abin da ya tanada masa a gobe kiyama. Maza Allah ya ce sama da zalunci da yanke zumunta. In aka ce yanke zumunta a farko shine saba ma mahaifa, saboda babu wani wanda yake da zumunta mai karfi tsakaninka da shi sama da mahaifa, su ne mataki wanda yake na farko. Da haka wata riwaya yake cewa isnani yu'ajjilullahu lahumal uqubata fid dunya, sai ne sai yace albabiyu wa uququl walidayni, abubuwa biyu Ubangiji ta'ala na gaggauta hukuma a kansu tun a nan duniya, banda abin da ya tanada ma mai laifi a gobe kiyama, shine wato zalunci da kuma saba ma mahaifa. To dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce hada bautar Allah da wani shine laifi babba daga cikin manyan laifuka, sannan sai ya ce wa hukumul walidai, manzo Allah ya ce da saba ma mahaifa. Wa kana muttaki'an, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke wannan fada, manzon Allah yana kishingide. Idan aka ce kishingide shine ma'ana mutum ya kafa wannan tsinin damtsar shi kenan, mirfaq haka, sannan sai ya haka shine ittika. An gane ko mutum ya kishingida kenan sai ya tada kanshi dina haka tafin hannunsa, shine ya ce wa kana muttaki'an, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida lokacin da yake wannan fada fa jalasa manzo Allah sai ya zabura sai ya zauna fa qala sai ya ce ala wa qauluz zur ala wa shahadatuz zur manzo Allah ya ringa fada yana maimaitawa cewa yake ku saurara da fada ta ƙarya wa shahadatuz zur ku saurara manzo Allah cewa yake da shaida ta ƙarya fa ma za la yukarriruha manzo Allah bai gushe ba yana maimaitawa cewa yake ala wa qauluz zur ala wa shahadatuz zur ala wa qauluz zur ala wa shahadatuz zur cewa yake ku shaida da fada ta ƙarya ku shaida da shaida ta ƙarya lafazin shahadatuz zur wannan kenan min babi adfil khas ba'd al'am domin shaida ta ƙarya tana daga cikin fada wanda take ta ƙarya amma saboda munin ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi adabin ta kenan akan qaulin zuwa wato Abubakar yake cewa fa ma zala yukarriruha manzo Allah bai gushi ba yana ta maimaita wannan fada yana alawa qaulin zuwa alawa shahadatu zuwa hatta qulna laita husakat yace har muka ce ina ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja bakin sa ya kyale domin muna tausaya masa mun gamsu a takaice malam ya zo da wannan hadisi a wannan babi domin ya nuna mana matsayin shaida ta ƙarya musamman a wajen hukunci me yasa domin shaida ta ƙarya a wajen hukunci tana da illoli waɗanda sun wuce a lissafa sun wuce a lissafa na daga cikin illarta kasancewa shi alƙalin da zai yi hukunci in ka zo ka ba da shaida wadda take ta ƙarya gaba ɗaya abinda za a zartar da shi na hukunci ka rikita shi saboda maimakon a tsaya a tantance mai gaskiya da marar gaskiya sai ka zo ka ba da shaida ta ƙarya ka ce haka ne alhali kuma ba haka ba kaga a nan ka rikita hukuncin da Allah ya shar'anta abu na biyu ka yanke haƙƙin mai haƙƙi ka ɗauka ka ba wani abu na uku kuma ƙarya ce ka zo ka kantara a gaban alƙali a wuri wanda yake mai daraja wanda mafasirin ba sa da sabuwa kamar da shaida wadda take ta ƙarya to don haka shaida ta ƙarya ita ce a mataki na uku a wajen girman laifi daga cikin manyan laifuka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa yake maimaita lafazin al-ishraku billah ko kuma al-hukumul walidain sai yayi ta maimaita ala wa shahadatu zur ala wa qauluz zur ala wa shahadatu zur ba dan komai ba dan shaida ta ƙarya mutane ba su dauke ta ba wani laifi abu ne mai sauki a wurin mutane kana ganin ba komai ba ne sai mutum ya zo yayi shaida ta ƙarya to dan haka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi ta maimaitawa don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana shaida in za ka ba da shaida ka tabbatar da cewa shaida ce ta gaskiya kuma ka ba da saboda Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabi in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dibu wa in tad'u aw tu'ribu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira kamar yadda ya faɗa kuma a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dibu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa haka kuma ya faɗa wa aqimu shahadata lillah ku sai da shaida saboda Allah ba'ana duk abinda zaka faɗa in za ka ba da shaida ya zama to shaida ce ta gaskiya kuma ka faɗa saboda Allah ba dan jin nauyin mutum ba dan tsoron shi ba dan kunyar shi ba dan neman wani abu wanda yake a gosa to shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana girman laifi na shaida wanda take ta ƙarya dan haka mu'minai ubangiji subhanahu wata'ala mu'minai na ƙwarai Allah ya siffanta su da cewa ba sa shaidar zuwa wallazina la yashhaduna zuwa wallazina la yashhaduna zura haka kuma ubangiji ta'ala ya umarci mu cewa mu nisanci fada wadda take ta ƙarya da shaida ta ƙarya wajitani burjisa min al-awthani wajitani bu qawla zura ubangiji ta'ala ya ce ku nisanci fada ta ƙarya dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana yin amfani da salo wanda yake mai dacewa a wajen karantarwa. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan salo ne daga cikin salon karantarwa, ma'ana wannan shi yanzu bazan baka labari game da kaza kina a lokacin da sai ya kakkafe tunaninsa ya bado hankalinsa domin ya ji abin da za a faɗa masa. Bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kwadai akan al'ummarsa game da abin da zai amfane su ko abin da zai cutar da su ya gargaɗe su ya nisanta su, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, irin yanda yake son mu da yake kaunar mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana irin wannan manya-manyan laifuka domin mu nisance su. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine albadu bil ahamm fal aham, in zaka yi abu ka fara da wanda yafi muhimmanci sannan wanda yake biya masa a wajen muhimmanci. Kaga a cikin dukkan laifuka gaba ɗaya babu laifin da ya kai hada bautar Allah da wani, ta haka manzon Allah ya gabatar da shi. Bayan shirka babu laifi mafi girma sama da saba ma mahaifa. Sannan kuma shi wannan faɗa ta shaida ta ƙarya da faɗa ta ƙarya su ne a mataki wanda yake na uku. Kuma wannan ya nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da suka ga zai jefa shi a cikin kunci to sukan tausaya masa. Faɗa da yake yana maimaitawa ala wa qawli zur ala wa shahadatu zur, Abu Bakar ya ce fa ma zala yukarriruha hatta kunna laitahu sakata, yace ba mu gushe ba, wato manzon Allah bai gushe ba, yana maimaita wannan faɗa sai da muka ce ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru, saboda yanda yake daga murya yana maimaitawa abun sun tausaya masa akan haka. To da haka wannan dalili ne wanda yake nuna duk wasu manya da malamai ya kamata a tausaya musu kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da tausaya masa. An hadithu al-khamis wa sab'una ba'da al-thalathimi'a عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يؤقى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وتحديثنا دريف أكل سبعين دبير رواية عبد الله عن عباس الله إكرمه سيدا ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law yuqan nasu bi da'awahum, da a ce akan dauka a ba mutane a sababin kara da suka kawo duk abin da suka yi kara a dauka a basu. Law yuqan nasu, da a ce ana ba mutane duk abin da suka kawo kara bi da'awahum a sababin kawo karan su. Idan ka je ka ce ranka ya dade ko kuma ka je wajen alkali ka ce alaga ta malam wani ina min shi miliyan guda, alkali sai ya ce ku zo da shi ya matsa shi a dau miliyan kinka guda a baka. Manzon Allah ya ce inda a ce haka ake, a ce kawai a sababin kai kara mutane a dauka a basu abinda suka kai kara, shi ne ya ce lauyi uban nasu bi da'awahu, da a ce ana ba mutane duk abinda suka kai kara bi da'awahu a sababin kai karansu. Manzon Allah ya ce ladda'a nasun dima'a rijalin wa abwalahu, da an samu wasu mutane saboda tsoron Allah, saboda wato rashin tsoron Allah da rashin kunya, da sun yi da'awar jina nan wasu jama'a da dukiyarsu. Shi ne ya ce ladda'a nasun dima'a rijalin wa abwalahu, da wasu mutane saboda rashin tsoron Allah sun yi da'awar jinin wasu jama'a wato da dukiyarsu. Kawai da sai ka je ka kai karan mutum ka ce ai kana da kaza a wajen shi, ka ba shi ajiyar miliyan kaza, ko kuma ka mai aiki kaza bai biya ka ba, ko kuma ka sayar mishi da kaya bai baka kuɗi ba, ko kuma in ka tsani mutum saboda wata gaba da kiyayya sai ka kai kara ka ce ai ya maka kaza, shi ma a zubar da jini shi. Manzon Allah sai ya ce walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi, kusan da cewa rantsuwa na kasancewa akan wanda aka kai kara a kansa kenan, wanda aka yi da'awa a kan shi aka ce ana da haƙƙi kaza a kan shi. Idan ya ce ba haka bane to sai ya yi rantsuwa, idan yi wannan rantsuwa ya wanke kansa kamar yadda yake cikin wata wani lafazi na daban me yake faɗa yake cewa law yu'an nasu bi da'awahu ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahu sai yake cewa walakin albayyinatu 'ala almudda'i wal yaminu 'ala man ankara manzo Allah yace da a ce akan dauka a ba mutane duk abin da suka kai kara a sababin kai karansu manzo Allah yace to da wasu mutanen sun yi da awar dukiyar jama'a sun ce ta su ce ko su yi da awar jinin jama'a su ce nasu ne ma'ana sun cancanta a yi kisasi manzo Allah sai yace walakin albayyinatu 'ala almudda'i kusan da cewa shaidu na kasancewa akan wanda ya kai kara misali idan mutum ya kai kara ya ce yana bin ka miliyan guda to alkali sai ya ce ina shaidunka in ka kawo shaidu sun ba da shaida tsakaninsu da Allah to dole alkali zai takura ka dau miliyan kishi guda ka ba shi to kai da ka kai kara ka ce kana bin wani miliyan guda aka ce ka kawo shaidu ka ce a ba ka da shaida to shi wanda kai da awar ka ce kana bin shi miliyan guda alkali sai ya ce to ba shi miliyan kin shi guda in ka ce ba haka bane sai ya ce to rantsi da Allah sai ya sanya ka kai rantsuwa in kai rantsuwa da Allah shi kenan in ya so a kiyama ubangiji subhanahu wataala zai ba mai haƙƙi haƙƙin shi in har haka ne kai rantsuwa in dai kai rantsuwa to alkali zai yi amfani da zahirin al'amuranka tunda ka rantsi da Allah to zai amfani da wannan zahiri ko da a ƙasa ba haka bane ba ba yanda za a yi da kai sai dai a kiyama a wurin to shine manzo Allah ya ce walakin albayyinatu 'ala almudda'i kusan da cewa shaidu na kasancewa ga wanda ya kai kara kenan wanda ya kai kara ya ce an masa kaza to zai kawo shaida dole ya kawo shaida wal yaminu 'ala man ankara kenan rantsuwa ku na kasancewa akan wanda ya musu wanda aka kai karan shi in ya ce a ba haka bane to alkali sai ya ce masa rantsi to dan haka wannan ka'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana dan haka kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jawami'ul kalim kalimomi waɗanda suke haɗaɗɗu dunkulallu kalima ce ɗaya amma wannan shari'a in ta kai 200 za a iya yi da wannan hadisi wannan kuma akan wannan hadisi da ta tafi malamai suka wallafa wannan shine asali game da babar alƙadanci ma'ana wanda ya kawo kara ya ce an masa kaza sai a ce ina shaida shi wanda aka kawo karan shi in ya ce ba haka bane ba shi wanda ya kawo kara bai da shaida sai a ce to kai rantsi idan ya rantsi shi kenan idan yake rantsewa kenan haka ne domin in mai tsoron Allah ne ba zai rantse da Allah akan gariya in ka ce kana bin shi miliyan guda aka ce ina shaidar ka kace ba ka da shaida aka ce to kai rantse in mai tsoron Allah ne ba zai rantse ba dole zai tabbatar da cewa ya haka ne kana bin shi in ko ya rantse to shi kenan ba yanda za a yi da shi ko da rantsuwa ce ta gariya sai dai a kiyama alƙali zai amfani da zahirin al'amari shi yasa malam ya zo da wannan hadisi kenan don ya nuna mana game da abin da ya shafi kan dukiya kan abin da ya shafi haji kenan ita rantsuwa ana dora ta ne akan shi wanda aka kawo karan shi wanda aka kawo karan shi in shi wanda ya kawo kara bai yi da shaida kenan shi wanda aka kawo kara sai ya yi rantsuwa ya wanke kansa don haka kenan wannan hadisi yana nuna mana kenan kawai a sababin kai kara ba a daukan hakki a baka kawai dan ka ce kana bin wani kaza a ba maganar a dauka a baka sai ka kawo shaida dan haka wannan hadisi kenan ya tushe babbar kofa daga cikin kofofi waɗanda suke na banda inda a ce haka kawai in mutum ya kai kara za a dauka a bashi kenan da kowa kawai ya ji ya kai karin wani ya ce yana bin wani kaza ko ya ce wani ya masa kaza to dan haka sai manzo Allah ya ce wanda ya kawo kara dole ya kawo shaida wanda aka kawo karansa kenan anan shi kuma sai ya yi rantsuwa domin ya wanke kansa dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر